matsalar rashin tsaro na ci gaba da talwatar da rayukan jama'ar Najeriya, inda ko a kwanan nan ƴan ta'adda sun hallaka mutane masu tarin yawa ciki har da jami'an tsaro na Banga a jihar Katsina, abin da ya jefa jama'a cikin alhini. Shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci a Najeriya, mai alfarmatar tin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar, na daga cikin muhimman jama'ar da suka nuna alhinin su akan wannan rashin.
One thing is also just to condole other family members of the attack in Katsina of recent, of where over 40 vigilantes lost their lives.
Ya ce zan yi amfani da wannan damar in jajanta wa iyalan 'yan Bangar nan fiye da 40 da 'yan ta'adda suka hallaka a jihar Katsina, saboda kawai ba su da makamai irin nasu. Ba mu san irin hakan ya sake aukuwa, inda wasu za su rasa rayukansu lokacin da suke aiki da kare rayukan wasu jama'a. To sai dai lokacin da ake cikin wannan yanayin, rundunar mafarauta da kula da tsaron dazuka ta Najeriya, wadda ita ma ta ce ta rasa mutane 81 sanadiyar ayyukan barayin daji a shekarar da ta gabata, ta gargadi barayin daji da su shiga taitayinsu domin tana dab da sanya kafar rondo ɗaya da su. Babban kumandan rundunar, wanda ke fatar zamawa hukumar tsaro ba da jimawa ba, ambasada Oshati Mehen Joshua Wole, ya ce jami'ansa suna cike da azama ta tabbatar da tsaro a cikin dazuka.
Last year we lost 81 of our member to bandit because
ya ce a shekarar bara ma barayin daji sun kashe mafarauta 81 saboda barayin suna amfani da muggan makamai, su kuwa jami'an ba ya yiwuwa su riƙa makamai, saboda har yanzu gwamnatin ƙasar ba ta kammala amincewa da zaman su hukuma ba.
To the glory of God, as I'm talking to you now, the bill seeking for the approval.
Amma a cewar sa, alhamdulillahi, domin yanzu haka ƙudurin kafa dokar hukumar mafarauta ya tsallake tare da samun amincewar ɓangarori biyu na majalisun dokokin tarayyar Najeriya. Yanzu sai ya hannun shugaban ƙasa kawai yake jira ya zama doka da za ta tabbatar da hukumar.
We want to use this opportunity to announce to the bandit, to the kidnapper, that we the occupier.
Saboda haka, ya ce suna gargaɗin barayin daji da masu satar mutane kan cewa su sani masu dazuka na asali na dab da zuwa su mallake muhallansu, waɗanda aka sanar musu shekara da shekaru. Dangane da rundunar ta mafarauta kuwa, mai alfarmasarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce duk da yake baya da masaniya akan abubuwan da ke cikin ƙudurin doka kafa hukumar tasu, amma dai a ƙara samun zarata da ke bayar da gudunmuwa a hujjar tsaro ya dace.
We need more and more such security outfits because of the
yace lalle muna buƙatar ƙarin masu bayar da gudunmuwa ga samar da tsaro, musamman duba da halin da ƙasar mu take ciki, musamman a yankunan dazuka inda nan ne barayi ke zama suna haddabar jama'a. Dama tun lokacin da rashin tsaro ya ta'azzara a Najeriya, masana lamuran tsaro ke ta bayar da shawarwari ga mahukunta akan hanyoyin da suke gani mafita, kamar shawarar nan ta samar da zarata waɗanda za su kula da dazuka, shawarar da Detective Awal Baladir mai iya ya jima yana bayarwa, wadda ya ce nagace daɗi 10.
Shi za ka samar wa da matasa aiki na farko kenan, laifin da ake aikatawa kashi 80% da ake aikata terrorism ta'addanci, za ka yi adireshin ɗin waɗannan mutanen, saboda me duka a daji ake shirya su, a daji ake aikata su, in ma an zo birni an aikata su dajin ake komawa.
Yanzu ne amincewa da jami'an rundunar mafarauta ta zama cikin hukumomin tsaro kan iya nuna tasirin da za ta yi wajen samar da tsaro ko kuma akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.